أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالغمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwan mu a wannan masallaci Masjid Al-Ansar a cikin karatun littafin mu na manzumatun fi alamati sihhatil qalb na babban malami Al-Allama Suleiman Sahman Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi da rahama a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 32 yau zan mu tashi a darasi na 5 kenan a baiti na 33 wanda yayi daidai da 6 ga wata na Jumadal Akhir Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda yayi daidai da 20 da wata na 11 shekara ta 2023 miladiya malam yake cewa a baiti na 33 yaqul Sahman rahimahullahu ta'ala fa in rumtan najata gaddan wa tarju na'iman la yasiru ila az-zawali na'imun la yabidu wa laysa yafna بدار الخلد في غرف الأوالي فلا تشرك بربك قط شيئا فإن الله جل عن المثال إله واحد أحد عظيم عليم عادل حكم الفعال رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال شديد الانتقام بمن عصاه ويسليه الجحيم ولا يبالي يقول سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى فإن رمت النجاة غدا وترجو نعيما لا يسير إلى زوالي نعيم لا يبيد وليس يفنى بدار الخلد في غرف عوالي فلا تشرك بربك قط شيئا فإن الله جل عن المثال إله واحد أحد عظيم عليم عادل حكم الفعال رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال شديد الانتقام بمن عصاه ويسليه الجحيم ولا يبالي زادكم الله من فضله وتوفيقه malam muna cikin sharhi na alamatu sihhatil qalb, alamomin gyaruwar zuciya, wanda malam ya zana mana tun farkon littafin alamomi daban-daban wanda in mutum ya kiyaye su zuciyar shi za ta gyaru, ta zama zuciya wankakka, zuciya amintatta. Kamar yadda malam ya fara zana mana babba alama ta gyaran zuciya shine azzikir, mutum ya zamanto mai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ne, dan saboda Allah da kanshi ya faɗa a cikin Alkur'ani mai girma, lalle da ambaton Allah ne zuciyoyi suke samun nutsuwa. A baiti na 8 malam sai yake ce mana alamatu sihhatin lil qalbi zikrun lizil arshil muqaddis zil jalali. Bayan malam ya faɗi mana azzikir, he faɗi mana alama ta biyu wanda ita ce in mutum ya saba da wani wurdi, da wani karatun Alkur'ani ne sai bai yi ba, wani shugululluka na duniya suka zo mai suka hana shi wannan tilawai, to sai kaga mutum yana jin tsanani, yana jin haushin wannan tilawar wanda mutum bai yi ba. Shine malam ya gaya mana a baiti na 12 in ban manta ba, yake cewa wa minha wa huwa sani ha izama yafutul wirdu yawmal lishtigali. Sai malam ya gaya mana alama ta uku daga cikin alamomin gyaruwar zuciya, mutum ya zamanto mai rowa ne da lokacin shi, kada ka bar lokacinka kawai yana tahiya a haka ayyuka wanda ba su da amfani. Aka ce kai rowa da lokacinka kaman yanda marowaci mai kudi yake rowa, kai bari ma dai ka yi mahi shi wannan rowan. A baiti na 14 inda malam yake cewa wa minha shuhuhu bil waqti yamdi diya'an kashahihi bi bazil mali. Sai malam bayan alama ta uku sai ya zana mana alama ta hudu wanda shine mutum ya zamanto yana ihtimami da hammin shi guda, shine an yakuna hammuhu lillah, kawai gurin shi komi dan Allah, an yakuna hammuhu lillah. Shine malam ya gaya mana a baiti na 15 yake cewa wa aidan min alamati ihtimamu bi hammin wahidin ghairi intihali. Sai malam ya zana mana alama ta biyar daga cikin alamomin da suke sa zuciyar mutum ta gyaru, shine jin daɗi in lokacin sallah yayi, yana daga cikin alama yanda kake gane mummuni. Jin daɗi in lokacin sallah yayi, Annabi sallallahu alaihi wasallama daɗi yake ji ya ringa cewa ya Bilal arihina biha ya Bilal, imana kiran sallah mu ji daɗi, ga lokacin hutu ya zo, ga lokacin samun nutsuwa ya zo. Haka malam ya gaya mana a baiti na 17 malam ke cewa aidan min alamatihi izama dana waqtu salati lizil jalali. Sai malam bayan ya karanta wannan alamomin guda biyar sai ya dunkulo hallo wa'insu abubuwa guda shidda, an muka gama biyar da shidda kenan alama 11. Wannan alamomin guda shidda da ya zano su, na harko sai ce al-ikhlasu, mutum ya yi kokari duk abun da zaka yi kai dan Allah subhanahu wa ta'ala ba dan mutane ba, kai dan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala baya amsa aiki in an yi shi dariya dan mutane. Sharadin amsa aiki abu guda biyu ne, al-ikhlasu lillah, kai ikhlasi dan Allah, sannan kuma mutaba'atul kitabu wa sunnah, kuma wannan aikin naka yayi daidai da shari'a ta musulunci, qala Allahu da qala Rasul. Wannan malam ya gaya mana mu gyara ikhlasinmu. Sannan he mashhadi na biyu shine tashihun nasiha, ma a baiti kamar na 26 malam ya mana zance akan tashihun nasiha, dan saboda addini an-nasiha, kamar yanda zo a cikin hadisi ingantacce inda malam yake cewa wa tashihun nasihati ghairu gishin yumajizu safha yawman bihali. Sannan malam sai ya ba mu mashhad kuma na gaba, yace ya haris fi ittiba'in nas, mutum yayi kokari ya ringa bin nassi. Wannan abu in an ce addini ne, akwai shi a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma akwai shi a cikin sunna ta annabin shi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, kenan shine malan ya ga mana abaiti ne 28 yake cewa wala yusgi li ghairi an-nasi turran wala ya'ba bi ara'ir rijali sannan malan he yace mana kuma halu al-ihsan a cikin bauta mu ringa kyautatawa mu ringa bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kaman muna ganin shi idan ban ma ganin shi to shi yana ganin mu to shine malan rahimahullahu ta'ala ya gaya mana a nafsu baitin wanda yake bayan shi sannan sai malan sai ya gaya mana yace shuhudul minna mutum ya ringa tuna ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai yana daga cikin abubuwa da suke kara ma mutum imani kuma hallo su tsarkake ma mutum zuciya sannan abu na ƙarshen wanda ya zama na shidda anan kuma hallon aka hada na 11 shuhudut taqsir mutum in yana bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ringa shuhudut taqsir kullun ya ringa gani ho kai akwai ragowa game da lamurrukan shi kai wannan abin da nake ho ya kamata in gara shine shuhudut taqsir kenan bayan malam ya hadu wannan shine malam sai ya ci gaba a baiti na 33 malam sai yake cewa fa in rumtan najata gadan wa tarju na'iman la yasiru ila zawali a wannan baitin bayan malam ya zano alamomi guda 11 wanda suke na gyara zuciya ne yanzu malam sai ya fara zance kuma hallo a saman akida wanda a can in bumu manta ba a baiti na 7 malam sai da ya faɗi mana wannan abiyatin nashi yace zai gama da akida bayan ya karanto alamomi wanda suke gyara zuciya malam yake cewa ma'al iqrari bit taqsir fiha sai yace wa zikrul lil aqidati fil maqali wa zikrul aqidati fil maqali yace da ambaton akida a cikin wannan maqalattawa malam ko sai ya fara ambato wannan akida shine malam yake cewa fa in rumtan najata gadan wa tarju idan kana son tsira gobe yau muna litinin gobe talata a gadan ana nihin anan ranar tashin alqiyama idan kana son tsira da rabauta a ranar tashin alqiyama gadan gobe kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa haka a cikin suratul hashar ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad kenan gad ana nihin yawmal qiyama malaka cewa idan kana son tsira gobe kuma kana kaunan na'iman ni'ima la yasiru ila zawali ni'imar da batta gushewa kenan in kana son game da kanka tsira da haduwa da ubangijinka ka tsira daga wuta ka shiga aljanna dan saboda ita ce annaja in an ce annaja annajata au annajatu mutun ya tsira daga wuta ya shiga aljanna Allah sun ya mu aljanna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin suratu ali imran faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wanda aka tsiratar da shi daga wuta aka sanya shi aljanna to hakika ya tsira menene rayuwar duniya in ba rayuwa ba wadda take mata'ul ghurur ce wadda take rudar da mutane kenan in mutum yana son tsira sai malai ce wa tarjun na'iman la yasiru ila zawali kana so game da kanka a wannan ranar mai girma ranar alkiyama na'iman da'iman baqiyan na'im wanda yake har abada ne halidina fiha abada to malam yake cewa idan mutum yana son wannan abun wala yanqati'u kuma baka so ka yanke sai malam yake cewa na'imun shi wannan dadin da ni'imomin da ake zance shi a gobe alkiyama la yabidu wa laysa yafna la yabidu min fi'il bada yabidu kenan a ce baidun biddal bada kama a ce badati shams a ce garibat garbati shams rana ta hada kenan akwai ta kuma ina take ta bace kahinta sake hutawa to ana zance na'im jin dadi na yan aljanna bayya gushewa bayya yankewa kuma hallo ya dawo wani lokaci bayya yankewa la yabidu bayya yankewa walaysa yafna kuma hallo bayya bacewa min fana kullu man alaiha fan kenan bayya bacewa bidaril khuldi wannan a gida ne na dawama aljanna kenan fi gurafin awali a cikin dakuna jam'ul gurfa daukakakku dakuna etaj daukakakku idan malai yake cewa idan kana son tsira gobe kiyama kana kaunan na'im jin dadi wanda bayya yankewa wanda bayya gushewa a cikin gida na dawama a cikin dakuna daukakakku to malam anan sai yake cewa fala tushrik bi rabbika qattan fala tushrik bi rabbika qattu shay'a kadda ka saki kai shirka da ubangijinka ko kadan kadda ka rena shirka kadda ka saki kai shirka da ubangijinka ko kadan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana haka a cikin alqur'ani idan mutum yana son wannan na'im ɗin yana son haduwa da ubangijin shi yana so Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi yana so Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi aljanna to ya nisanci shirka ya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada faman kana yarju duk wanda ya kasance yana tsoron azaba ubangijin shi kuma yana kauna sakamakon aljanna a gobe alkiyama yarju liqa'a rabbihi yana kauna haduwa da ubangijin shi faly'amal 'amalan saliha to ya aikata aiki nagari wanne ne aiki nagari aiki wanda yayi daidai da littafin Allah aiki wanda yayi daidai da sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba aiki ba wanda ya saba ma littafin Allah ba aiki ba wanda aka kirkira yake fada da sunna ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake son kauna haduwa da ubangijin shi ya aikata aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada yayi shirka tare da ubangijin shi ko guda kada ya sa ma ubangijin shi abokin tarayya kenan malam anan yake cewa fala tushrik bi rabbika qat kamar malam ya ce ihzar shirk kullahu ka kiyaye shirka dukkanta sagirahu wa kabirahu karama wannan shirka kuma hallo da babbarta dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana fada a cikin alqur'ani mai girma inna allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha a cikin suratul nisa lalle Allah bayya gafartawa da ayi shirka da shi bai yarda ba ayi shirka da shi kuma Allah bayya gafartawa kuma yana gafarta ma kuma bayan haka da abin da yaso dan haka mutun ya zamanto mai taka tsantsa wajen tauhidi kenan malam kaman ya gaya mana babban abun da yake kai mutun aljanna awwalan islahi tauhid gyara tauhidi shine yake kai mutun aljanna wal inayatu bihi da kula da tauhidi wal hazaru min jiddihi wa huwa ashirk da hankalta da kashedi da nisanta da akasin wannan tauhidin wanda shine shirka kenan mutun ya nisanci shirka kadda ka hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani la malikum muqarrab ko da malaika makusanci ba hada malaika da Allah subhanahu wa ta'ala wala nabiyyun mursal ko da annabi wanda aka aiko ba hada annabi da Allah subhanahu wa ta'ala an ce Allah yake rayawa kade kadda ka ce malaika yanayi kuma kadda ka ce wani annabi daga cikin annabawa yanayi shine luqman yana ma dan shi nasiha babban nasiha da ya fara mai kawai saman tauhidi wa is qala luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim lokacin da luqmana aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam katina lokacin da luqmana yace ma dan shi lokacin da yake mishi wa'azi ya kai dana kada kai shirka ga Allah lalle shirka fa zalunci ce mai girma kada kai shirka ga Allah ka zalunci kanka lalle zalunci wala a'zamul kaba'ir yana daga cikin mafi girman manyan zunubai mutum ya sanya ma Allah kishiya kenan shine malam sai yake cewa fala tushrik bi rabbika qattu shay'a a ajazul bayt he mala ce fa inna allaha jalla anil misali fa inna allaha to lalle Allah ya daukaka fa anil misali daga hada shi da wani daga sanya mai wani misali daga sanya mai wani kai azatanka wai daidai suke Allah ya ce shine kade mai amfanarwa ka ce wai wani yana iya amfanarwa tare da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi kadai ne mai arzutarwa ka ce wai wani yana iya arzutarwa kenan shine an maka diba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce anan jalla anil misali kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya ma Allah kishiya alhali ku kun sani ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratu maryam rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya rabbus samawati ubangijin sammai Allah wal ardi daga sai wama bainahuma da abin da ke tsakankanin samman nan daga sai fa'buduhu ka bauta mishi wastabir li ibadatihi kai hakuri ka jajirce akan bautar shi hal ta'lamu lahu samiyya inji Allah hal ta'lamu lahu samiyya wannan istifham ne bi ma'ana annabi wai shin ka san wani wanda yake daidai da Allah ka san wani wanda za a ce yana kamantacceniya da Allah amsa ita ce a aya ta fada Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani wanda yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine mai ji kuma hallo shine mai gani kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hal ta'lamu lahu samiyya tabbas babu kenan shine malam yake mana kashedi akan shirka annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi ingantacce yake cewa ya ababakar ya kai ababakar annabi sallallahu alaihi wasallam harisun ne ala ummati me kudayi ne akan al'ummar shi me son al'ummar shi ne su samu lada kadiba kissa wadda tazo ta suratul kautsar hadisi ingantacce lokacin da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo za su sha ruwan al-kautsar sai a ringa kora wa'insu daga cikin su annabi ya ringa shela ya rabbi ya ubangiji Allah wannan wai yana daga cikin al'ummata sai a ce ma annabi kaga tausayi ne na annabi sai a ce ma annabi baka san ba abinda suka kirkira ne bayan ka ka bar su a saman abu su kuma suka ce bussu a san naka suka sauya suka kawo wani suka ce shi zai sai a kora ba'id anil haud to haka annabi yake da tausayi ga al'ummar shi yake cewa ya ababakar ya kai abubakar la shirku fikum ahfa min dabibin namal ce wallahi shirka a cikin ku tahi koyuwa akan tahiyyat tururuwa kaman tahiyyat tururuwa baka a saman dutsin baki kuma hallo a cikin duhun dare kaga abu ne wanda ba ka iya gani ba kai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma abubakar ala adulluka ala shay'in iza fa'altahu zahaba anka qaliluhu wa kathiruhu a wata ruwaya kuma zahaba anka sigaru shirku wa kibaruhu shin bana nuna maka ba wani abu
wanda idan ka aikata shi shirka karama da babban zatta barka zatta tahiyyata qul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abubakar kace allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima a'lam mutum yayi ta maimaita wannan addu'a allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya ubangiji allah ina neman tsari ka kare ni da in yi shirka da kai alhali ni na sani kuma ina neman gafarka ka yahe mini akan abin da nayi ma shirka ni ban sani ba yana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba abubakar siddiq wannan addu'a yake cewa wannan addu'a zatta tahiyar ma da shirka karamarta kuma hallo da babbarta allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam kenan haka shirka take da hatsarin gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yazo wajen barcin shi to ya karanta qul ya ayyuhal kafirun kuma hallo ya kwanta a karshen ta hadisi ne wanda ya inganta mutum ya karanta ya bismillah ya karanta qul ya ayyuhal kafirun duk wanda ya karanta inji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ya mutu ba akan mushriki ba shi kuma duk wanda ya mutu ba a mushriki ba zai samu gafara Allah Allah subhanahu wataala ya kare mu daga yin shirka sai mallan yake cewa a baiti na 36 ilahun wahidun ahadun azimun alimun adilun hakamul fi'ali a wannan baitin mallan rahimahullahu ta'ala ya zakkara wa'insu daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kyakkyawa da siffofin shi kyakkyawa mallan yake cewa ilahun abun bauta ne wahidun ɗaya ne ahadun ɗaya ne bai da na biyu qul huwallahu ahad in an ce ahad babu asali ahad kama a ce inik da horon shi babu kuma babu na biyu daga an ce inik to babu na biyu qul huwallahu ahad azimun mai girma ne al-alimu alimun kuma hallo masani ne adilun daga cikin sunayen Allah al-adil hakamul fi'ali da al-hakamu mai hukumta ayyuka kenan anan mallan sai ya zano mana sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala dan mu san girma na Allah subhanahu wa ta'ala kadda mu hada shi da abokin tarayya dan saboda ya zo a hadisai da dama dillahi da kaga dan adam na yi rashin sanin girman Allah ne duk lokacin da kake ƙara sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala to a lokacin imaninka ke karuwa zinihinka ke ragewa hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ni izini da in labarta muku wani labari wani zakara wanda wuyan shi a gurfani a ƙasan al'arshi ƙafafuwan shi sun zarta ƙasa diba girma halitta na Allah subhanahu wa ta'ala zakara kai aka ce zakara ya kai wannan suran na masallaci ma ai ba ƙarami bane ba a ce ya zarta sama kan a ƙasan al'arshi ƙafafuwan sun zarta ƙasa kawai yana tasbihi subhanaka ma a'azamaka rabbana tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji me ya kai ka girma sai a bashi amsa wannan zakara sai a ce ai wanda ya rantse da Allah yana mai ƙarya bai san da haka ba wanda ya rantse da Allah da sunan Allah ka san sare ƙarya kake ka kama sunan Allah ka rantse baka san girman Allah ba ka dauki Allah abun wasa sai a bashi amsa daga ya faɗi wannan tasbihin tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ba wanda ya kai ka girma sai a ce ai wanda ya rantse da kai da Allah da yana mai ƙarya bai san da wannan girman ba hadisai da dama zakkaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwaitar da sahabbai don su san girma na Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisi wanda yake gaya mana girman halittu na Allah subhanahu wa ta'ala, hadisi wanda Jabir dan Abdullah ya kawo ran Allah ta tabbata a gare shi, hadisi ne wanda Abu Dawud ya rawaito, Imam Al-Albani ma ya kawo shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa uzina li an uhaddisa an malakin min al-malaika, an mini umarni, an bani izini da in labarta wani labari na mala'ika daga cikin mala'iku, min hamalatil arsh, wannan mala'ikan yana daga cikin wanda suke ɗaukan al'arshin Ubangiji. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ma baina shahmatu uzunihi ila atiqihi, tsakankanin naman kunnen shi, ƙarshen kunnen shi, wajen tsokan kunnen shi zuwa kafadar shi, tsakankanin ƙarshen kunnen shi, naman kunnen shi, gehen kunnen shi zuwa kafadar shi, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa masiratu 700 am tahiye 700 700 shekara 700 tahiye shekara 700, wannan mala'ika ɗewai daga cikin mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke ɗaukan al'arshi tsakankanin kunnen shi da kafaɗar shi tahiye kwana au shekara 700 700 am. Hadisi ne ingantacce wanda Jabir dan Abdullah ya kawo, Imam Abu Dawud ya kawo, Imam Al-Albani ya kawo shi. To kadiba girma na Allah subhanahu wa ta'ala, wai wani an ce mala'ika ne daga cikin mala'iku na Allah. Mala'iku na Allah nawa ne? Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Ka ga rishin sanin girman Allah yake kai mutane zuwa ga yawan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Dan shi sa ake so, yana daga cikin abin da yake kara ma mutum imani, mutum ya ringa tadabburi na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala domin ya san girma na Allah subhanahu wa ta'ala. Mudiba a halittar mutum, Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ce mana wa fi anfusikum afala tubsirun, wai game da karan kan kuma buku lura, buku hankalta, buku gani, wa fi anfusikum afala tubsirun, mutum ya diba ga karan kan shi, ga mukawinatu, abubuwan da suka haɗu suka yi shi, min nutfa, tun daga nutfa ya koma alaqa, ya koma jini, ya koma muduga, ya koma tsoka, sannan ya koma izaman, sannan ya koma kuma har lokaci. Ya ayyuhal insan ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi surati ma sha'a rakkabak. Kaga yanda kake numfashi, kaga yanda kake dandanawa, ka ji halshen nan ne, kuma shine zai gaya ma zakin nan, ya gaya ma kuma hallo dacin nan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, mutun ya ringa diba izmatullah fi halqil layli wan nahar wa ta'aqubihima, wannan kade ya ishi aya, Allah yayi dare yayi ni, kuma hallo yasa suke jishiyawa ake kamun lidde tsakankanin dare da yini, dare yazo ya tahi, yini yazo ya tahi, da za a ce rayuwa dare ce kade. To kaga abun da ya zaka sawara shi, da za a ce kawai rayuwa wuni ce kade, ya za a sawara? Dan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kaga wa'innan abubuwan guda biyu kade sun ishi aya, tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari. Kaga wa ikhtilafil layli wan nahar, aka ce akwai ayoyi amma ga wala ayati liulil albab allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan. Yana daga cikin mutum ya san girma na Allah subhanahu wa ta'ala, kadiba rayuwa na Allah subhanahu wa ta'ala kana tadabburin alqur'ani, yace wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun, dukkan komai Allah ya hanice su ma'auratayya, yace la'allakum tadhakkarun. Kaga sai aka yi mace, aka yi namiji, aka yi sama, aka yi ƙasa, aka yi gabas, aka yi yamma, aka yi gusum, aka yi arewa, aka yi dogo, aka yi gajeri, aka yi mai kuɗi, aka yi talaka. Kuma an ka ajiye hankalin nan naka wanda ba ka gano ba ɗaya sai da ɗaya. Ba ka gano ɗaya ba sai da ɗaya. Kai ka diba dogo to ya zai gane dogo ne shi in babu gajeri. Kaga ai ba ka gano ba gajeri sai ba ka gano ba kai gajeri ne sai akwai dogo. Haka ba ka gano ba kai talaka ne sai akwai me? Mai kuɗi. Hallo ba ka gano ba kai baki ne sai akwai me? Kwari. Kaga mi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Akwai komai da ka gani Allah subhanahu wa ta'ala akwai ayoyi wanda suke nunawa akan shine guda daya shine malam yake cewa ilahun wahidun ahadun azimun alimun adilun hakamul fi'ali. Sai malam yake cewa a baiti na 37 da 38 رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال شديد الانتقام بمن عصاه ويسليح الجحيم ولا يبالي. أولا بيت قدابي سي ما لن يهد أمنا كمان أبندك تكين وإن سآيو يحلو قدابي Al-Qur'ani mai girma inda Allah madaukakin sarki yake cewa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul ali. Kaga abaiti na harko rahimun bil ibadi iza anabu wa tabu min mutaba'ati ad-dalali. Kaman mallan ya ciro shi ne a wannan ayar nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sai malam yace shadidul intiqami biman asahu wa yuslihil jahim wa la yubali wa anna azabi huwa al'azabul alim. Malam yace rahimun bil ibadi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mai jin kai ne mai tausayi ne ga bayu iza anabu idan suka nemi kusanci wa tabu suka tuba min mutaba'ati ad-dalali suka tuba daga bin bata kenan wa rahmatihi kataba halit ta'ibi. Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta rahama shine kenan gawa ga masu tuba al-munibina masu komawa masu neman kusanci zuwa ga Allah al-muqbilina ala ta'ati Allah masu so su yi da'a ta Allah subhanahu wa ta'ala المجانبين لمتابعة الدلال ما سنة سنتي بمبتا والمبتعدين عن سبل الدلال ما سنة سنتر حنيو يمبتا كنن فهؤلاء لهم من الله سبحانه وتعالى الرحمة وإن سنة دا رحمة دا الله سبحانه وتعالى كنن سنة إيماني دوا دا الله سبحانه وتعالى أتن سورة الأحزاب كما الله سبحانه وتعالى سيكتا وكان بالمؤمنين rahima. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ga mummunai mai tausayawa ne mai jin kai ne shadidul intiqami ubangiji mai tsananin intiqam ne mai tsananin kamu ne biman asahu gawa ga wanda ya saba mishi wa yuslihil jahima sai ya wurga shi kuma hallo wutar jahim wala yubali kuma ba ruwan shi kenan. Amma man asahu wanda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to fa inna Allah shadidul intiqam Allah mai tsananin kamu ne inna rabbaka labil mirsad wa yanbagi alal abd lan ya kamata ga bawa an ya'rifa rabbahu bizalika ya san ubangijin shi da wayannan abubuwan guda biyu ya san shi da rahamar shi kuma hallo ya san shi da azabar shi da tsananin kamun shi hayya hada ma kanshi wa'innan abubuwan ya ji dadin bauta shine a darsan mu na baya al-ibadatu bainar raja'u wal khawf kana mai kauna kuma hallo kana mai tsoro war ragaba war rahba kana mai hadawa guda biyu li'anna Allaha rahimun saboda Allah mai tausayi ne mai jin kai ne fil waqti nafsuhu shadidul iqab kuma hallo Allah mai tsananin uquba ne shine kenan fa yashmal abdu li nafsihi bi hadhihi al ma'rifa bayna ar-raja' wa ar-rahma a cikin suratul buruj ma Allah subhanahu wata'ala ya hada wayannan abubuwan guda biyu inna baqsha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud zul arshil majid fa'alul lima yurid kaga Allah subhanahu wata'ala ya hada wayannan abubuwan guda biyu yana shine malaka cewa rahimun bil ibadi iza anabu wa tabu min mutaba'ati ad-dalali shadid al-intiqam biman asahu wa yuslihi al-jahim wa la yubali sai malaka yake cewa a baiti na 39 fabadir bil ladhi yarda li tahza bi khairin fil hayati wa fil ma'ali ولازم ذكره في كل وقت ولا تركن الى قيل وقال مالا رحمه الله تعالى يكتب فبادر بالذي يرضى لتحزى فبادر كيغوغاوا المبادره السعي الى الخير المسارعه سابقوا الى مغفره من ربكم فبادر كيغوغاوا بالذي يرضى da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi li tahza dan ka rabauta ka samu rabanka bi khairin na alkhair da alkhairi fil hayati a cikin rayuwa ta duniya wa fil ma'ali kuma hallu a rayuwa ta lahira alana tashi alqiyama mala anan yana kwadaitar da mu akan almubadara anci almubadara fa badir ana nihin al-musara'a gaugawa min as-sur'a al-musara'a ana nihin al-musabaqa rigai-rigai ko a ce ana nihin at-tanafus wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun zuwa ga ayyuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ma bayin shi su ويرضى عن عباده لفعلهم لها فينبغي على الأب أن يبادر ويسارع إلى هذه الأعمال يا كما تغباوا يرنغا غوغاوا زوا ga irin aikata wa'annan ayyukan na alkhairi domin ya rabauta da alkhairi a duniya kuma hallo domin ya rabauta da alkhairi a ranar tashin alkiyama wannan kenan akwai inaya kulabbawa da ayyukan da zasu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi kamar irin wayannan alamomin da malam ya zana mana guda 11 wanda muka hadi mutum yayi kokari ya ringa kula da su domin wayannan abubuwan sune zasu wanke mai zuciya sannan kuma hallo sune zasu tabbatar da ya samu alheri tun nan duniya da kuma hallo ranar tashin alkiyama lokacin da zai hadu da ubangijin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace sannan malam sai ya kwadaitar da mu ala mulazamati zikri fi kulli alawqat kamar yanda ya harko a kan mulazimci zikri ambaton Allah akan kowani yanayi walazim zikrahu fi kulli waqtin kalazimci ambaton Allah a dukkan lokaci wala tarkan kadda ka karkata ila qilin wa qali da ance cece kuce ance yace kace nace takka karkata zuwa ga kace nace yana kaman mana anan yana gaya mana wata fa'ida ce daga cikin fa'idodi na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya shagalta in bawa ya shagaltu da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to he ka gani rishin surutu da irin wa'incan abinda bai dace ba Allah ya doke ma mutum kenan kama kanka abinda maganin abinda bai yi da amfani kenan fa iza shugila bi zikrillah in shagala an qilin wa qal wa iza yabisa an zikrillah tabaaraka wa ta'ala ishtagala bi kulli batilin wa dalal idan kuma halshe bai ambaci Allah ba to yayi ambaton abinda ba a so shi kuma halshe malamai suke cewa khuliqa lil kalam la budda an yatakallam al lisanu khuliqa lil kalam fala budda an yatakallam halishe an halice shi ne dan yayi zance to dole sai yayi zancen to dan haka wajen yin zancen ka kula da zancen naka shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fali yaqul khairan aw liyasmut ka kula da halishen naka yayi ambaton Allah dan saboda in bai ambaci Allah ba kamar yadda Ibnul Qayyim yake cewa rahimahullah to zai ambaci mutane ta gulma in halshe bai ambaci Allah ba to zai kai mutun zuwa ga halaka Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala yake cewa ihfiz lisanaka ayyuhal insan la yaldagannaka innahu su'ubanu ka kiyaye halshenka ya kai mutum kada ka bari wannan halshen naka ya halakar da kai kada ka bari ya sare ka la yaldagannaka innahu su'ban domin halshe maciji ne a cikin wani hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa zai yi furuci da wata kalima wanda wannan kalimar bai ba ta muhimmanci ba kalman nan sai ta kai shi ga aljanna kuma bawa sai yayi wani furuci wanda wannan kalman furucin da yayi bai ba ta muhimmanci ba wannan kalma kuma halu sai ta kai shi wutar jahannama wal iyazu billah kenan halshe na kai mutum aljanna da gaugawa halshe na kai mutum wuta da gaugawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsari kenan shine malam yake cewa walazim zikrahu ka ambaci ambaton Allah ka lazimci ambaton Allah fi kulli waqtin a dukkan yanayi kenan malam da yace mana fi kulli waqtin malam yana zance mutum ya ringa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala qa'iman ne a tsaye ne qa'idan ne a zamne ne ko kuma muttaji'an a kishin gide ne ko a kwance rakiban a saman abu ne mashiyan yana mai tahiya ne jahilan yana mai shiga ne harijan yana mai huta ne labisan yana mai sawa ne ko yana mai huddawa da sauransu allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar dan shi sai an muka diba cikin azkarin rasul sallallahu alaihi wasallam aisha take cewa kana yazkurullaha ala kulli ahyanihi ya kasance yana ambaton Allah akan dukkan yanayin shi in ka dauko hadisi da guda sai kaga addu'a barci addu'a tashi addu'a shiga ban daki addu'a hutawa addu'a shiga gida addu'a hutawa daga gida addu'a wanda in kana barci ka zabura ka tashi addu'a wanda bayan in ka yi da sallah addu'a wanda in kana cikin sallah addu'a wanda in kana rashin lafiya kai addu'a wanda in kaga wani wanda kake tsoro sai kaga komai akwai zikir wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo ala kulli ahyan kana yazkurullaha ala kulli ahyanihi inji Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta yana in mutum ya kiyaye yake yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to sai ka gani ya kare kanshi an kulli qaulin yufsidu lidiyana kamar yadda minuniya yake fada zai kare kanshi daga dukkan zance wanda yake bata addini kuma hallo fihi fi hifzul lil lisan hallo akwai tsarkake halshe da kiyaye halshe amma idan bawa ya gafala da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shine ishtagala an qil wa qal sai ka fara nace kace nace shine ce wala tarkan ila qil wa qal shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wani hadisi yace bai san qila wa qala Allah ya ce ya tsana ya kiyamaci qila wa qala an ce nace abubuwan da labarin da bai da amfani kenan wala tarkan ila qil wa qal ai qila kaza wa za'amu kaza wa yuqalu kaza wa shagala al-awqat bi umurin laysa biha nafa an ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza wannan kungiyar ta ce kaza su ma wannan kungiyar ta ce kaza wanda abu baya kara ma komai ba kuma hallo baya rage ka ba
idan mutum maimakon yayi wannan abun to sai ya ringa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli ahyanihi akan dukkan lamurrukan shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin hadisi ingantattu wanda an mutum malamai suke cewa an mutum ya san irin fa'idodin da zikiri yake da to da bai fasa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ba dan shi yasa kama tun daga sahabbai haka zo tabi'in haka zo tabi'i tabi'in zaka ringa gani wannan sahabin yace tunda naji wannan falalar wannan addu'a ban sake barin ta ba a rayuwana tunda naji wannan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ban sake bari ba annabi ya dauki hannun Mu'az yake cewa ya Mu'az lalle ni ina son ka ga wannan addu'an nan kada ka barta bayan kowace sallah Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika yake cewa ta yaya zan barta alhali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yana so na kuma hallo ya bani yayi wasiti da shi ya ce in ringa yi kai ka san kenan akwai alheri da dama tare da wannan alheri kali kadiba irin hadisan nan wanda suke bada muhimmancin tasbihi bayan sallah wanda tasbihi mutum ya yi da sallah ta farilla kawai ya tsaya ya tasbihi akwai hadisin da ya ce duk wanda yayi subhanallahi 33 yayi alhamdulillahi 33 yayi allahu akbar 33 ya cike na la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir za a gafarta mai zunuban shi koda zunuban sun kai kwatankwacin kun hukogi kai a wata ruwaya ta akai suna da ladan haji da umara da jihadi fi sabilillah a cikin ruwaya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun an ce al-muhajirun mutane na makka wanda suka yi hijira suka je madina al-ansar su kuma wanda aka iske sahabban a madina sai suka zo al-muhajirun wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suke ba da jaje abun na musu ciwo tanafus ne ba hasada bace ba a al-gibtani shi kuma ana son al-gibta Allah ya ba wa na dukiya yana ta aikin alheri yana ta gine-gine na musulunci yana ta sanya kudin shi a cikin qalallahu qalar rasul sai kaga kai kuma baka da wannan kudin sai kaga ina ma a ce kai ma kana wannan abu sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah zahaba ahlud dusur bil ujur masu kudin hudu sun tafi da ladan suna sallah kaman yanda muke yi suna azumi kaman yanda muke azumi suna sadaka kaman yanda muke sadaka a wata ruwaya suna haji da umara kaman yanda kuma mu kuma Allah bai ba mu ba ikon yin wannan haji saboda haji ho ba yi in kai mutun yayi so dai ba yin kowa bace ta bin fa ko da kana maka saboda akwai lokacin da in babu abin da za a ci babu abin da za a sa kaga bari za a yi a tai kwanaki ne wajen guda nawa sai ta akarwa suka ce suna haji suna sadaka amma mu kuma ban mu da wannan kudin da zan yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin kuma ba Allah subhanahu wataala ba ya sanya muku abubuwan da za ku yi hajjin abubuwan da an kuka kaman kun yi hajjin ne kaman kun yi sadakan ne kaman ku yi umara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ringa gode ma Allah su ringa yin tasbihi su ringa yin kabbara a wata ruwa aka ce na bayan kowace sallah su kiyaye a wata ruwaya kuma hallo muhajirun inna ingantatta hay suka dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah wannan ma abin da aka bamu hallo masu kudin nan hallo sun shi wannan abin kuma hallo busi sakai na kashi da shi bai suka rike kuma hallo kaman yanda muka rike sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala Allah ce Allah subhanahu wa ta'ala yana ba wanda ya so kagan Allah ya so ka sai ya baka kudin kuma hallo ya sanya ma kuma hallo ka ringa aikin yanda ake yanda talakka zai yi sallah kai ma ka ringa sallah yanda talakkan zai ringa tasbihi kai ma ka ringa tasbihi ba kai shagalatuna amwaluna ba yanda saltalakkan zai ringa tashi tsakar dare ya ringa gode ma Allah yana roko kai ma ka tashi kana roko kana gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kadiba
Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana daga cikin wanda ya hada wa'annan abubuwan da dama, in dukiyar ne ya hudo ya bada, in sadaka ce ya bada, kai har tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waye kaza a yau, sahabbai kowa ya shiru, sai Abubakar ya ce ni nayi, waye sallar gawa yau, Abubakar ya ce ni, kowa ya shiru, waye zai ziyara gaida marasa lahiya, Abubakar ya ce ni, kowa ya shiru, waye kaza, Abubakar ya ce ni, kowa ya shiru. Sai ya ce Abubakar babu wanda zai hada wa'annan abubuwan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi aljanna, sai ya samu gafarar ubangijin shi. A aya ta sabko a saman kan shi, allazi yu'ti malahu yatazakka, wannan shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, wannan wanda shine wai har yanzu a saman social media zakka ga wai da sunan malumci a huto ana zagin Abubakar Siddiq, ana yayi kaza yayi kaza yayi kaza, shine zaka ringa ganin wa'insu firqa gurbatattu suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula Abubakar fil janna, Umar fil janna, Usman fil janna, Ali fil janna, amma he kaga wa'insu gurbatattu har kuma su ringa karanta alqur'ani, to he sai da imanin wanda bai da ilimin, saboda sun karanta bangaren alqur'ani ne su daman yana daga cikin aqidar su, sun yi imani da shashan alqur'ani ba su yi imani da wani shashan ba, yana daga cikin aqidar sun yi imani da shashan alqur'ani ba su yi imani da wani shashan ba, shi kuma wanda ya imani da shashan alqur'ani yakin imani da wani shashan faqad kafara, to hakika ya kafirta, kuma ya tuhumi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ala annahu hana risala wal iyazu billah, to kaga irin su Abubakar Siddiq wanda suna koyi da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma alqur'ani ya sabko ya ba su shahada ya ce radiyallahu anhum waradu an, Allah ya yarda da su kuma hallo su ma sun yarda da su, yana ya kamata irin wa'annan aqidu gurbatattu mu ringa nabbahar da ƴan uwanmu musulmai akanta, dan gudun kasu shiga irin cikin wannan aqidoduwa wanda suke zagin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga kaga malami ya huto yana zagin nana Aisha radiyallahu anha, to ka sani ba malamin kirki bane ba, yana zagin Abubakar, yana zagin Umar. Daga kaga malami ya huto yana cewa wai ba aiki da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma hallo yana alwallashi, sai ka rasa a cikin alqur'ani a ina ya samu wannan alwallah, sai ya ce alqur'ani kade za aiki da shi kuma alhali yana alwallah, to a ina ya samu wannan alwallah, he suna nan hashen shin gare su yanzu ga gudu shin kawai ba su da wani aiki sai tsawon fil Buhari su ringa suka a cikin Buhari, su ringa suka a cikin Sahihul Muslim, su ringa suka sunan Abi Dawud, su ringa suka sunan Ibn Majah, kaga ma kai suna suka hadisan ma gabaki daya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da tun abun suna yi a goye yanzu har ya kai suna bayyana wa'annan aqida gurbatatta. Kaga mutum ya huto yana kama Anas dan Malik yana sa mai zagi, yana yayi kaza yayi kaza yayi kaza, wanda su wannan faqad nataqal wahyul mubin bi fadlihim, in ji mihaiya yake cewa an ga yana an ce dama mai ahiya kaman ya san za a su bayyana, yace rawa zaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala haba qaumi kazzabuhum wa qubbihu wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin waziraahu qidman thumma usman al-arjahu wa rabi'uhum khayrul bariyyati ba'duhum aliyyu khaliful khayri bil khayri munjihu sa'idu wa sa'du wa bin awfin wa talhatin wa amiru fihrun wa zubairu mumaddahu. Hayaki Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko aya a cikin suratul fatihi take yaba su laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara, sai mala yake cewa faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihim wa fil fatahi ayul lis-sahabati tamdahu, yace hakika wahayi ho ya sauko ne da falalarsu, kuma hallo a cikin suratul fatahi kai aya ma take yaba su, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى يدان هكذا الله سبحانه وتعالى يسام هنكلتا أكن إيرن وإنن فرق الضالة ومدلة wanda suka kullo a yanzu kuma hallo ake tayadawa akan social media ake tayadawa kuma hallo a shenshen Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu akan bin sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ma rayuwar mu albarka abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu rayuwa mai albarka uwayenmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya marganyenmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ya yalwata musu a cikin kabarinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai ƴan uwanmu na Palestine Gaza Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu dauki Allah subhanahu wa ta'ala ya warkas da marasa lahiya su ya gafarta ma wanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu mahuta Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك